Following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger, za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a kodayaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bar ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Waɗansu mahara da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne sun kai hari a garin Dalori da ke wajen birnin Maiduguri fa da gwamnatin jihar Borno. Mazauna wannan ƙauyen sun ce sun ji ƙarar fashe-fashe da misalin ƙarfe 6 na maraice. Shaidu sun shaida wa muryar Amurka cewa an ƙone gidaje da dama, kuma duk da yake babu tabbacin irin asarar da aka tafka, ana kyautata zaton an samu asarar rayuka. Bisa ga majiyar, maharan sun kai farmaki a garin ne da manyan bindigogi suka rika harbin kan mai uwa da wabi, kana kuma suka kwashe kayayyakin abinci. A halin da ake ciki kuma, wani dan majalisar dattijan Najeriya ya kalubalanci tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo ya kawo shaida da sunayen 'yan majalisar da yake zargi da almundahana. Tsohon shugaban Najeriya ya aika wa shugabannin majalisar wakilai da ta dattijai wasiƙa inda ya bayyana damuwarsa cewa 'yan majalisar suna cin hanci da rashawa da haɗama da watsi da tsarin shari'a da kuma keta doka da oda. A cikin wasiƙar, tsohon shugaban ƙasar ya kuma ce galibin 'yan majalisar 469 ana ba su allowance na aiki a mazaɓinsu ba tare da sun buɗe ofisoshi a mazaɓin ba, abin da ya ce ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Da yake mai da martani dangane da wasiƙar, shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki ya ce majalisar ta aiwatar da tsare-tsaren da za su tabbata ana gudanar da harkokin kuɗi yadda ya kamata. Sai dai ɗan majalisar dattijai Bukar Abba Ibrahim ya ce wasiƙa da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ya rubuta manuniya ce cewa yana so a ci gaba da damawa da shi a harkokin siyasar ƙasar. Bukar Abba Ibrahim, tsohon gwamnan jihar Borno, ya ce ya shafe shekaru 9 a majalisar dattijai kuma bai taɓa karɓar ko kwabo daga banda albashinsa ba, kuma bai taɓa neman cin hanci daga kowa ba. Ya ce ba na karɓar kwangilar gwamnati, ba a biya na kwangila, abinda nake dogara a kai kawai shine albashina, saboda haka babu yadda tsohon shugaban ƙasar zai kira ni mai almundahana. Ya ce idan akwai wani ra'ayi daban, to a fitar da shi, a zuba, a bayyana mana, a nuna mana inda muka yi kuskure. Sanata Ibrahim ya ce shugabannin majalisar dattijai za su duba su gani ko za su gabatar da wasiƙar shugaba Obasanjo a zauren majalisa domin a yi muhawara a kai a cikin makonni masu zuwa. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Bankin Mun ya shaida wa shugabannin ƙasashe na ƙungiyar tarayyar Afirka cewa ana buƙatar rundunar kiyaye zaman lafiya domin shawo kan tashin hankali da ke ƙara ƙamari a Burundi, duk da gargaɗin da gwamnatin Bujumbura ke yi cewa za ta ɗauki girke da karin ƙungiyar haɗin kan Afirka yankinta a matsayin kutse. Ban ya yi waɗannan kalabai ne yayin da shugabannin ƙungiyar ke shirin kaɗa ƙuri'a wajen babban taron da suke gudanarwa a Addis Ababa kan yiwuwar tura da karin wanzar da zaman lafiya 5,000 domin kashe wutar rikicin siyasa da ta kaure bara lokacin shugaba Pierre Nkurunziza ya sanar cewa zai nemi wa'adin mulki na uku. Tun daga wancan lokacin, alƙaluma suka yi nunin cewa sama da mutane 400 aka kashe a Burundi, tare kuma da sabuwar shaida da ke nunin cewa an gano wani makekin rami da aka binne gawarwaki da dama kusa da babban birnin ƙasar. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta kuma ƙara ƙarfafa wannan batun tare da fitar da hoton tauraron ɗan adam wanda ya nuna waɗansu wurare 5 da ake kyautata zaton manyan kaburburan gama gari ne kusa da inda ake zargin jami'an tsaron gwamnati da kashe mutane da dama a watan Disamba. Taron ƙungiyar tarayyar Afirka da ake yi a kaɗaice ya kai dare kuma babu tabbacin lokacin da za a kaɗa ƙuri'ar. shugaban kasan Burundi Nkurunziza bai halarci taron kolin ba, amma ministan harkokin kasar wajen Burundi Alain Aime Nyamitwe ya bayyana jiya Asabar cewa Bujumbura yana da goyon bayan sauran kasashen nahiyar Afirka wajen kin amincewa da tura dakarun kiyaye zaman lafiya. To, kuna can labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla bakin haure 33 ne suka hada da kananan yara suka nitse, aka kuma ceto waɗansu 75 bayan da kwale-kwalen da suke ɗauke da su zuwa tsibirin Lesbos na ƙasar Girka ya nitse a mashigin tekun yammacin Turkiyya jiya Asabar, bisa ga cewar jami'an ƙasar Turkiyya. Sojoji masu tsaron gaɓar ruwa na Turkiyya sun faɗa a wata sanarwa cewa mutane 9 sun makale a kwale-kwalen da ya kife, yayin da ake ƙoƙarin kwaso mutane 77 da suka tsira da rai a jiragen sintiri. Ake kuma ci gaba da bincike. Wani kamfanin dillancin labarai mai zaman kansa a Turkiyya, Dogan, ya ruwaito cewa akalla 5 daga cikin waɗanda suka mutu ƙananan yara ne. An kuma kwantar da 'yan gudun hijiran da aka ceto a asibiti sabili da zazzabin matsanancin sanyi da suka kamu da shi. Kamfanin dillancin labarai na Dogan ya ce 'yan gudun hijiran 'yan asalin ƙasashen Siriya da Afghanistan da kuma Yamen ne. 'Yan sanda sun kuma kama wani mutum ɗan ƙasar Turkiyya da ake kyautata zaton shi ne madugun safarar mutanen da ya gamu da cikas jiya Asabar. Ya dai shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa yana cikin jirgin, sai dai ya musanta aikata wannan laifi. Ana sauran kwana ɗaya a gudanar da zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na farko a zaben share fagen Amurka. Bincike na nuni da cewa babu wani abin da ya sauya a takarar neman jam'iyyar Republican da kuma na Democrats tsaye da ɗan takara. Binciken ra'ayoyin jama'an da cibiyar Des Moines da kuma Bloomberg suka fitar jiya Asabar ya nuna Donald Trump da kuma Hillary Clinton har yanzu suke kan gaba a jihar. Trump, hamshakin ɗan kasuwan nan, yana kan gaba da kashi 28 cikin 100 idan aka kwatanta da kashi 23 da mai biyansa na kurkusa ɗan majalisar dattijai daga jihar Texas Ted Cruz yake da shi. Goyon bayan Trump ya kuma ƙaru da kashi 6 cikin 100 tun daga farkon watan Janairu. Kamar yadda binciken ra'ayoyin jama'an da dama suka nuna, ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Florida Mark Rubio yana na uku a tsakanin masu neman jam'iyyar Republican ta tsaida su takarar shugaban ƙasa da kashi 15 cikin 100, sai kuma Ben Carson a matsayi na hudu da kashi 10 cikin 100. Sauran 'yan takarar dai suna da ƙasa da kashi 10 cikin 100. A ɓangaren jam'iyyar Democrat kuma, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton tana kan gaba da kashi 45 cikin 100. Yayin da babban abokin hamayyar ta ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders yake biye da kashi 42 cikin 100. Tsohon gwamnan jihar Maryland kuma Martin O'Malley na da kashi 3 kacal cikin 100. Irin wannan binciken ra'ayoyin jama'an dai a baya da ya yi harsashen cewa ɗan majalisar dattijai a lokacin Barack Obama zai lashe zaɓe a Iowa a shekara ta 2008. Daga baya kuma ya zo ya lashe zaben, ya doke Clinton, ya kuma ci zaben shugaban ƙasa. To, sai dai ba kamar yadda aka saba gani a lokutan zaɓe ba. A wannan karan binciken ra'ayoyin jama'an bai nuna yiwuwar samun sakamakon bazata ba, sai dai ya nuna ana tafiya keke da keke a dukkan jam'iyyun.
kuka saurara. Toma da la kamar yadda aka ji saboda wata ƴar tangarda da muka samu yau ba za mu samu gabatar muku da shirye-shiryen da muka saba ba amma a gyara zama za mu faro da wannan waka ta Dr. Mamman Sha ta waka da ma sarkin Kano Alhaji Ado Bayero kuma ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka fara fito da Shata a fagen waƙoƙi na ƙasar Hausa lokacin da ya fara fitowa da salon waƙarsa ta Kalangu. Margayi Dr. Mamman Sha ta aka ji da wannan waka ta sarkin Kano Alhaji Ado Bayero waka da a lokacin da ya fara rera ta ta sa salon wakarsa ta fito fili ta kuma bambanta da wakokin da aka saba ji a wancan lokaci wato irin wakoki na yabo wato kamar su kotso da makamantansu da ake ma sarakuna yanzu bari mu juyo ga wannan zamani kuma bari mu gayyato Maryam A Baba wanda aka fi sani da Maryam Sangandale da wannan waka tata mai suna Rabo wakar da tana ɗaya daga cikin wakokin ta da suka shahara a wannan zamani ga Maryam.
Allah ba
Maryam e baba da wannan waka tata mai suna Rabo. Yanzu bari mu sake komawa mutuno jiya da wannan waka ta Muhammadu dan Anace Gandi Sakkwato Margayi, wato waka nan ne ma dan Dunawa, kuma ɗaya daga cikin waƙoƙinsa da lokacin da yake raye ma yayi magana game da wani mawaƙin da yace ya sace masa wannan waka. Ga wakan nan ta dan Dunawa.
Kashi takai ko ano kashi yakai gida dam ni na sai aka ce ma me daura ana kira madoro galai tanu na amaki kutaji samari mu inda sarke na ra muhammadu sarki mamman bashar lawaye lela Saiki mamam bashar no anara mai duniya wada ka samu duniya Allah baka da ila kuma Allah ya saka na gana da annabi saiki zullu ba waji kan kola hade ya bagire man da kai baji saiki mashi ya sawo doki ya Masari kia ade waji kagoya Alhade la ya waji Masari Tata kwenje ketem maki kachi Kwa ya kadande Kata diza ya shaba Yanduka na kashina hila Na yere da bale nga ringa say Jana da majo ya kata Man, you are the die. I got to come, Madame. I don't know. I'm a people. In the Quana, Nika, and I do not get Nida ibala nada nizola
to madalla kamar yadda muka kuka ji mun samu ɗan taggarda sabili da haka sai ai mana ahuwa ga takaitattun labarai waɗansu mahara da ake kyautata zaton ƴan boko haram ne sun kai hari a garin Dalori dake wajen birnin Maiduguri fa da gwamnatin jihar Borno mazauna wannan ƙauyen sun ce sun ji ƙarar fashe-fashe da misalin ƙarfe 6 na mareci Shaidu sun shaida murya Amurka cewa an kone gidaje da dama kuma duk da yake babu tabbacin irin asarar da aka tafka ana kyautata zaton an sami asarar rayuka bisa ga majiyar maharan sun kai farmaki a garin ne da manyan bindigogi suka kuma rika harbin kan mai uwa da wabi kana kuma suka kwashe kayayyakin abinci wani dan majalisar dattijan Najeriya ya kalubalanci tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo da ya kawo shaida da sunayen ƴan majalisar da yake zargi da almandahana tsohon shugaban Najeriya da ya aika wa shugabannin majalisar wakilai da dattijai wasiƙa inda ya bayyana damuwarsa cewa ƴan majalisar suna cin hanci da rashawa da haddama da watsi da tsarin shari'a da kuma keta doka da oda a cikin wasiƙar tsohon shugaban ƙasar ya kuma ce galibin ƴan majalisar 469 ana ba su allowance na aiki a mazabinsu ba tare da sun bude ofisoshi a mazabin ba abinda yace ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya shaida wa shugabannin ƙasashe na kungiyar tarayyar Afirka cewa ana buƙatar rundunar kiyaye zaman lafiya domin shawo kan tashin hankalin da ke ƙara kamari a Burundi duk da gargadin da gwamnatin Bujumbura ke yi cewa za ta dauki girke da karun kungiyar hadin kan Afirka a yankinta a matsayin kutse. Ban yayi waɗannan kalaman ne yayin da shugabannin kungiyar ke shirin kada kuri'a wajen babban taron da suke gudanarwa a Addis Ababa kan yiwuwar tura da karun wanzar da zaman lafiya 5,000 domin kashe wutar rikicin siyasa da ya kaure bara lokacin shugaba Pierre Nkurunziza ya sanar cewa zai nemi wa'adin mulki na uku.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya guda mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.